This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na rana yau Talata 23 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Ta fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila ta ce sojojinta 24 sun mutu a zirin Gaza yau Talata. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce mutane akalla 20 ne suka mutu sanadiyar gocewar lakar jiya Litini. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta himmantu ga bunƙasa hulɗarta a fadin Afirka.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu kuma za a ji cewa an samu wani yamutsi a karamar hukumar Mango a jihar Plateau inda a shekarar da ta gabata ya shafa ma da rikice-rikice. Lamarin da ya kai ga
Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau.
Sannan kuma a can kasar Kamaru za a ji cewa an kaddamar da rigakafin zazzabin cizon sauro don kawar da cutar da ke da babbar illa ga lafiyar al'umma. Sai dai kuma lamarin ya haifar da cece kuce inda wasu ke cewa
an zo yin gwaji ne kuma abin kunya ne kuma har yanzu ba mu san illolin ta ba.
Ana irin ta kamar kullun a rana irin ta yau Talata za mu kawo muku shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe kan gabatar, amma dai yanzu sai a saki gidan zama a shakashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wuni lafiya. Ga labaran. Isra'ila yau Talata ta bada rahoton mutuwar 24 daga cikin sojojinta a zirin Gaza, ɗaya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da kungiyar Hamas a Gaza. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu da nakiyoyi ne jiya Litini lokacin da wani dan bindiga ya harba roka kan wata tankar yaki da ke kusa. Har nakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi, wanda don haka gine-ginen suka fada kan sojojin na Isra'ila. Wasu sojoji uku kuma na Isra'ila sun mutu ne a wani hadari na daban. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce rundunar sojin kasar ta fara bincike kan wannan hatsarin. Kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin Yunnan na China. Sashen saman wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin 18 bayan da ya fado, inda ya tuttudo baraguzai da dama zuwa wani kauye da ke karamar hukumar Jinjiang da safiyar jiya Litini. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ce tawagar masu ayyukan ceto na ta tonon wani tarin baraguzai mai fadin mita 100 da kuma tsawon mita 60 don gano ko akwai wasu da ke da rai a yayin da ake fama da matsanancin sanyi da dusar kankara. Mazauna wurin akalla 20 ne suka bace, a yayin da kuma alatilas wasu ɗaruruwa suka bar gidajensu. Ana ganin kaddamar da wata babbar masujjada a ɗaya daga cikin wuraren ibada na India da ake ta takaddama a kansu na iya amfanar Firaministan India Narendra Modi a daidai lokacin da yake kokarin samun wa'adi na uku. To sai dai kuma abin tambaya shine, ko shin irin wannan kane-kane da Firaministan yake yi kan harkokin addinin Hindu bai yi hannun riga da manufofin India na keɓe harkokin addini daga sha'anin gwamnati ba? Tuni dai aka barke da shagulgula a fadin India. Nabin Kumar Singh, wani ma'aikacin wani wajen shan shayi ne, ya ce
I feel happy from my heart. I chant, hail to Lord Rama daily. I am a devotee of Rama.
Ya ce ina cike da farin ciki har zuciyata kulli yomin, nakan rera waken nan mai cewa yabo ya tabbata ga Ubangiji Rama, ni cikakken mai bautar Rama ne.
To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu nufi jihar Plateau dake arewa maso tsakiyar Najeriya inda aka samu barkewar wani rikici a karamar hukumar Mangu lamarin da yasa hukumomi a jihar daukar matakan wato matakin sauya sanya dokar hana yawo na tsawon sa'o'i 24 idan ba a manta ba wannan an wani yamutsi da aka samu a ranar jajibirin Christmas meeting da ya gabata na shekarar da ta shude ya kai ga mutuwar sama da mutum 160 a jihar ta Plateau ga dai Zainab Babaji da ci gaban labarin cikin wannan rahoto
Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau Sanya dokar ta biyo bayan tabarbarewar tsaro a cikin garin na Mangu. A wata sanarwa daga gwamnatin jihar ta Plateau ta dauki matakin hana zirga-zirgan ne bayan tattaunawa da jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki. Hakan ya zama dole a kakaba dokar inda tace masu gudanar da ayyuka na musamman ne kadai ke da izinin zirga-zirga har sai yadda hali yayi. Duk kokarin ji daga hukumomi da al'umar gari ya ci tura to sai dai waɗansu da basu yarda na nadi muryar su ba sun shaida mun cewa da safiyar yau talata lamarin yayi kamari inda aka kona gidaje da masallaci a cikin garin na Mangu a halin da ake ciki dai rikicin da sassan jihar Plateau na ci gaba da sanadin rasa rayuka da dukiyoyi a taron manema labarai da hadaddiyar kungiyoyin Fulani suka yi a Jos sun bayyana yadda ake kisan dauki daidai wa al'umar su Shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Plateau Nura Muhammad Abdullahi yace al'ummar su ta sha fama matuka rikice-rikicen.
Kullun sai an ba mu labarin cewa an kashe ba Plateau ne annan ko a can tsakanin Mangu Bokos da Barikin Ladi. Abubuwan suna mana yawa kuma duk abin da muke muna yin kokari ne yaya za a samu zaman lafiya mai dorewa a jihar Plateau. Don haka muka dawo mu ga duniya cewa ga irin abubuwan da suke faruwa. Kuma mu kira gwamnati da jami'an tsaro su dauki matakai da ya kamata domin a samu zaman lafiya mai dorewa. Babu yadda za a yi a ce a kuntata mutane a wulakanta su a kaskantar da su a ci musu mutunci a kashe su a kwashe dukiyansu a kashe musu dukiya kuma a samu zaman lafiya. Wannan zai samu matsaloli manya-manya. Don haka muna roko muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da Allah a yi duk abin da za a yi saboda a samu zaman lafiya guraren nan.
Suma nasu martanin kungiyoyin al'ummomin da ke jihar Plateau karkashin shugaban kungiyar matasan Biron barista Daliop Solomon Montiri yace sun gano cewa an gayyato mutane ne da suka hallaka mutane fiye da 200 a karshen watan jiya.
Fulani suka fitar da wata jawabi da cewa ai an karkashe musu mutane a nan Plateau kuma suna zargin mutanen Barki Ladi Bokos da kuma Mangu. Alhali kuma abun ba haka bane. Bandits da Fulani da kuma terrorist element da aka kawo ba daga Nigeria kare ba daga wayansu kasashen duniya musamman ta kasar Niger da kuma Mali da dai sauransu da wanda aka dibo su a nan Plateau da wanda aka sassamo su daga ta gefen Bauchi daga gefen Taraba Benue da kuma Niger State da dai sauran wuraren da suka dibo su domin dalilin da muna fadan wannan shine an samu intelligence kamin wannan abu ya faru da cewa ai an shigo da mutane maharba daga wayancin wurare din kuma maharba din ba ma Fulani ne kadai ba yan bandits ne da kuma Boko Haram wanda suna naka saba mutane daga ta gefen Zamfara da dai sauransu so muna kiran gwamnatin Bolami Tinubu da nan Plateau muna kiran Hausawa da duk sauran kabilu mu hada kai mun gane yan ta'ada ne ba Fulani bane kadai muna rayuwa da su
gwamnatin jihar Plateau dai ta yi alƙawarin daukan matakai don kawo ƙarshen hare-hare da rikice-rikice tsakanin al'umar jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labarai na biyu.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya ce Amurka ta himmatu ga inganta hulɗarta a faɗin nahiyar Afirka da kuma ganin ƙasashen Afirka na daɗa tasiri kan manyan al'amura na duniya. Da yake magana tare da shugaba Alassane Ouattara na Abrikos ga manema labarai bayan tattaunawarsu a birnin Abidjan, Blinken ya ce tattaunawar ta haɗa da batun bunƙasa hulɗar cinikayya saboda a kirkiro ayyukan yi a Amurka da Abidjan ko Abrikos da saka jari a fannin lafiya da kuma ɗaukar matakai kan ƙalubalen tsaro a yankin baki ɗaya. A ƙarshe, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami yau Talata da suka hallaka mutane akalla hudu baya ga raunata wasu 60 sannan sun kuma lalata gine-ginen jama'a da dama a birnin Kyiv da Kharkiv rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkabo 21 daga cikin makamai masu linzami 41 da Rasha ta cillo Har-haren sun auna Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv dake arewa maso yammacin koko gabashin kasar. Gwamnan yankin Kharkiv, Oleh Sunikov, ya ce mutane uku sun mutu sannan wasu 42 sun samu raunuka. Shi kuma magajin garin Kharkiv, Iho Tarekov, cewa yayi har-haren na Rasha sun lalata rukunonin gine-gine wajen 30. Sannan magajin garin Kyiv, Vitali Kalechko, ya ce hare-haren sun fada kan da dama daga cikin gundumomin babban birnin kasar inda suka raunata mutane akalla 20 an kuma kashe wani mutum a birnin Pavlohar dake yankin Dnipropetrovsk.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a rahotannin da muke samu a halin yanzu na nuni da cewa sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken yana Najeriya inda ya kai ziyarar aiki kuma ana sa ran cewa zai gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu a yau. Zamu ci gaba da kawo muku rahotanni kamar yadda muka sani su. To sai kuma ga rahotanmu na biyu wanda zai killa mu kasar Kamaru inda fiye da alluran rigakafi 300 ne na zazzabin cizon sauro wato RTS aka shigar kasar ta Kamaru. Bayan kwashe watanni biyu ana shirye-shiryen kaddamar da bada alluran rigakafin a gundumomi 42 cikin 203 dake kasar. Daga babban birnin kasar ta Kamaru Duwala ga Maimunatu Sado da shi gaban labarin.
A wannan litinin 22 ga watan Janairu, Kamaru ta fara kaddamar da kafin na alluran rigakafi na cutar cizon sauro da ake kira da malaria, wacce ta dabaibaye duniya baki daya, musamman kuma ta fi murkushe rayukan kananan yara a nahiyar Afirka. Fiye da alluran rigakafi 300 ne na cutar zazzabin cizon sauro da kungiyar magunguna ta Burtaniya GSK ta kawo a Kamaru a ranar 21 ga watan Nuwamba 2023. Bayani daga malama Fadimatu, ma'aikaciyar kiwon lafiya a birnin Duwala.
To a gaskiya an fara gudanar da allurar rigakafi na cutar malaria wanda muka dade muna jira domin tun ba yau ba ake maganin cewa za a fara kaddamar da wannan allurar, kasancewa iyaye wasu sun ki wato yadda da wannan allurai. Ni a matsayina na ma'aikaciyar kiwon lafiya zan kira ga iyaye da su mai da hankali akan wannan allurar rigakafi domin ya kasance babban kariya, ko da yake muna ce Allah na kariya amma Allah ya ce tashi in taimake ka, ta ya zaka tashi? Kamar yanzu da aka ce ga allurar rigakafin da ake yi, ku ba mu ma'aikatan kiwon lafiya dama wanda zamu wato yi ma ƴaƴayenku alluran wannan allurar rigakafi domin kasu kamu da wannan cutar. Kowa ya san cutar malaria yana kamuwa ne ta hanyar cizon sauro, kuma yadda kowa ya sani yadda cizon sauro yake a nan birnin Duwala, a gaskiya muna fama da wannan. Zaka ga dan jinjiri daga sauro ya ci dai sa so biyu so uku, zaka ga wannan yaron ya fara jikin shi ya fara dumi, tun yana dumi har ka zo ka ga wato jini ya fara daukewa a jikin shi, jini ya kare a jikinsa. To kun ga hakan yake kai ga harasa rayuka, shi yasa muka fara wannan allurar rigakafi daga kan ƴan yara domin me sa su suka fi rauni a cikin al'umma.
Duk da cewa an samu sabanin ra'ayi ga wasu kwararrun mutane a kasar game da wannan allurar rigakafi na cutar cizon sauro wanda 300 ne ya shigo Kamaru, mu saurari bayanin kwararren likita kuma kwararre a ta fannin binciken kiwon lafiya. lafiya Dr. Alberzi.
Iyali da kan fuskar sakin experi.
Akwai dalilin jin tsoro tunda yake gwaji ake yi, an zo yin gwaji ne kuma abin kunya ne, kuma har yanzu bamu san illolin ta ba. Wannan ainihin don yin gwaje-gwajen su ne kawai. Wannan tsagoron kasuwanci ne. Wannan gwara iyaye su nuna damuwar su.
Absolutely que les parents sont inquiets.
Sai dai an samu sabanin ra'ayi ga kwararren dan jarida ta fannin kiwon lafiya Joseph Mbekboom.
S'agit pas de vaccin test, elle est
faite. Wannan allurar rigakafi an aiwatar da bincike a kai na tsawon shekaru uku, sannan aka samu sakamako mai gamsarwa, kuma kwararru ɗan Afrika ne suka aiwatar da wannan binciken. Daga cikin su akwai ƴar asalin ƙasar Kamaru,
Africa, qui ont travaillé et parmi lesquels une Camerounaise.
A cewar wata kungiyar ƙasar da ke yaki da cutar cizon sauro ta Kamaru, PNLP, tace sama da mutane miliyan uku ne suka kamu da cutar. Sannan wannan cutar malaria ta yi sanadin mutuwar mutane 2,481 a shekarar da ta gabata a Kamaru, da ke ɗauke da mazauna ƙasar kusan miliyan 28. Yankunan da lamarin ya fi shafan su arewa mai nisa, Adamawa da kuma litoral na ƙasar Kamaru. An bayyana wannan cutar a matsayin mai saurin kisa. Ana kamuwa da ita ne ta hanyar cizon wasu nau'ukan sauro da ake samu musamman a wuraren da suke da yanayin zafi. Cuta ce da ake warkewa ko kuma za a iya rigakafinta. Maimunatu Sado, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Kamaru.
A gaida Maimunatu Sado da wannan rahoto. To idan yanzu aka lalubo mu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:16 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladin da kiba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da damuna ta wuce, yanzu haka manoma a Najeriya sun maida hankalinsu wajen noman rani. A cikin wata hira ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce ne suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani. Madina ta fara da tambayar Sanata Aliyu Sabi kamar haka.
Damina ta koran kai dade, an ta san mu rani, akwai wasu shirye-shiryen da kuke yi ne domin noman rani?
To alhamdulillah, tabbas akwai, ba za a ce ma shirye-shirye ba, akwai aikin da aka riga aka fara. Don an ce shirye-shirye kaman ba fara ba kenan, an riga an fara, kuma ana nan ana shirye-shiryen waɗanda ba fara ba. Saboda wata ɗaya da ya wuce, watan shekarun gada ta wuce 2023, a watan Disamba, mun riga mun gabatar da noman rani na alkama wanda aka kaddamar a nan Jigawa State, jihar Jigawa. Kuma niyan nan shine watan a bada tallafi wa manoma don a samu yalwatan noma abinci, saboda shugaban ƙasa ya riga ya sa harman cewa yana so ƙasa ta wadatu da abinci, mutane su samu abinci ko ina kuma cikin sauki, cikin farashi mai rahusa. To shi yasa aka fara wannan program, wannan na noman alkama. Kuma nan da 'yan kwanaki ko mako ɗaya ko biyu haka ko uku, yana ganin za mu kuma hito da na shinkafa, noman shinkafa a rani, noman rani shinkafa. Sannan akwai kuma da masara, sannan akwai na rogo. To duk dai suna nan muna bin kowane su ɗaya bayan ɗaya kafin ma shiga damuna insha Allah.
To akwai wani muhimmin dalili da yasa kuka zaɓi jihar Jigawa a cikin jihohi 37 har da birnin Tareya?
Eh, to shi alkama ba kaman kowane wayancan watan albarkacin noma da ake yi bane, saboda shi alkama yana da jihohi ne wanda su ne suke da yanayi da za a iya a shuka alkama kuma ta yi. To Jigawa ta kasance cikin jiha inda aka samu watan yalwantan wannan wurin da za a yi noma, kuma sai kasance manoman suna da watan kwarewa da masaniyan irin wannan noma. Jiha Borno ita ma tana cikin babban jihar da take wannan, amma saboda matsalan tsaro kowa ya ga bai yiwuwa a samu abin da ake so. To shi sa muka mai da hankali ga inda babu matsalan tsaro, kuma akwai mutane da suke da kwarewa wurin wannan noma. To shi yasa ita jiga gwamnatin jiha jiga mai mataba ko mai girma gwamnan Jigawa shi ma ya taka rawan gani inda ya tabbatar da cewa manomansa an shirya su, an ba su tallafi, kuma an gyara filayen noma wanda ya kai adadin abinda muke faɗiwa ta kusan hektar 40,000. To amma bisa bayanin da ya bayar yau da ya dan ziyarce mu ya nuna za a mafi samu fiye da haka, saboda na bangaren gwamnati na nan, sannan akwai kuma masu zaman kansu su ma da suka shiga insha Allah.
Kai maganar shinkafa, kai maganar masara, kai maganar rogo. To akwai jihohin da za ku yi amfani da su wajen waɗannan kayan abincin da ka lissafa?
Eh, dama abinda muke yi shine duk abinda zamu noma, jihohin da ke da karfin irin wannan noman su ne za su shigo ciki. Idan aka dubi shinkafa, kusan kowane jiha kasar nan suna noman shinkafa, sai dai kawai wani ya fi wani. Wasu nasu abin da ake kira upland, watan kamar a cikin shinkafar Tudu ko ko kuma wasu cikin Fadama ko, to shi ne kawai bambanci. Ko kuma wasu sun fi yawan kasa ko, kamar Niger yanzu za ta fi kusan fin kowa yawan kasan inda za a yi noman shinkafa. Misali, saboda dama ita ce tafi kowane jiha faɗin ƙasa a Najeriya. To shi ne kawai bambanci. Amma duk jihohi inda suke da watan manoma masu noman rogo za su shigo, masu noman shinkafa za su shigo, masu noman masara za su shigo.
To yanzu a noman ranin nan kun fara da alkama, ai ba kowa ne ke cin alkama ba, me yasa ba ku fara da irin su dawa?
Kowa ne ke cin alkama, saboda abubuwan da ake yi da alkama suna da yawa. Ko ba haka ba? Ana sarrafa alkama a yi abubuwa da yawa wanda kusan kowa na ci. To shi yasa muka fara da shi. Kuma mun lura ne watan ƙasarmu tana shigo da alkama kuɗin ya yawa, saboda kusan miliyan shida ake nema na alkama ake sarrafawa abinci
kowace shekara.
Kuma ba ma noma kusan rabin miliyan. To shi yasa aka shigo da wannan salo don mu ga inda Allah ya albarkace su dai wannan noma a tallafa musu su yi, don mu rage watan adadin yawan abin da ake shigowa da shi.
Yanzu kuma sai sashen kasuwa, inda za mu liƙa kasuwar Area 2 da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Rana Bawa Halilu, mai kayan na Area 2 informal sector.
Musamman ma yanzu 'yan Najeriya suna cikin wani ɗan yanayi na matsin tattalin arziki da sauransu. Shin yaya ma farashin kayan miyan ne yake?
To alhamdulillah, wannan karamin dai muna saida shi 300, wannan kuma 3,200 kwandan, haka da zuwa haka ba. Na tattasan shi ma haka. Shi ma na tarugun albasa kuma ita ma ta sauko ƙasa yanzu, maimakon 6,000 yanzu muna saida 4,000, amma hakan dan sassauci akai.
To a hakan yanzu ana ganin kaya sun sauko kenan ko kuma ya zaka ce?
Ya sauka, ya sauka kuma insha Allah maybe
kamar da nace yau kenan ba ma ki gogo ba ma ƙara ƙasa
a wannan kasuwan da za a iya cewa kayan miya da sauki ko yaya
a da sauki dan bai shahai musu su kamar da ake faɗa ba kin san lamarin su wannan ka kaka muke yanzu akwai wadatar shi kuma kin san noman an ci gaba ba kamar shekarun baya ba da war haka sai a ce daga Zaria sai Kano ko kuma Jos amma duk da san arewacin Najeriya nan ba an da ba a noma wannan kayayyakin nan har Abuja din nan ma to shi kawai yawaita abubuwa din saboda haka da mu yawa da mu farashin zai zo ƙasa musamman ita wannan sa'a ta mutu gari
to yaya yanayin kwastomomi ciniki yana nan yadda aka saba ko kuma kwastomomin sun ragu ko kuma karuwa ma suka
yi a suna karuwa ni na Abuja ba saboda suna ragu saboda farashin na sauka kin ga wanda bai iya sayar da yana saya da yawa saboda haka wannan suna karuwa
to sunana dai Mustafa Sani Vice Chairman Area 2 Information Center abinda na kasa ga garin kwaki ga shinkafa ga wake ga dawa ga gero
yaya farashin kaya musamman ma na ga kamar shinkafan akwai ta muta gida ga dai wake ma kala-kala na gani ka fada mana farashin
a yanzu abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin mu masu sayarwa ne kuma masu iyali ne amma yanzu da aka ƙara mai yayin ta a zare yanzu garin kwaki wannan ja 800 haka muke sai da mudu in kika auna da irin mudun mu na gida ya zama 1600 kenan wannan 700 fari in kika auna da mudun mu na gida ya zama 1400 kenan shinkafa wannan da yake garin ta nan 1800 foreign ce kaga in kika auna da mudun mu na gida kaga ya zama 3000 da wani abu kenan wannan muna sai da ta 15 ta gida in kika auna mu da mudun mu na gida kaga ya zama 3000 kenan
baba na ji kana ta cewa mudun mu na gida kuma mu
ai mudu akai zan mudun mu na gida akwai kato kar mu ce zai aje aje ce abu a ce mishi Abuja ai shinkafa mu 1500 da dauka ai irin mudun mu na gida shi yasa nake bambanta wa mutane wake gashi nan shinkafa to yanzu kaga ita ma 1500 mudu nan kenan fa Abuja rabin mudu kenan na gida ta zama 3000 kenan gero yanzu haka wannan karamin mudu naira dawa 1200 gero naira 1000 haka muke saidawa abun kuma a cewa komai ba kowa kuma yake zuwa ya saya ba yanzu akwai karancin kwaso ai gashi dai yanzu ke shaida ce yanzu wake kaga ya shigo ya zo ya saya duk mutum in kaga sai ga mutum magidanci da komai da iyali da komai
miya suna ta hada
masu kayan miya ba wata hada hada abu ne wanda mutum in ya zo ya saya irin na juma'a din nan saboda yara masu zuwa makaranta da yi musu miya in ya dan samu ya dan mudu rabin mudu da sai ya zo amma sai wata asabar kuma ya zo ya sake tawa ta ju
masu sauraro anan zamu da saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi Kilema Abuja Madina Dauda da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ka gaida baban amal yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaicen Isra'ila yau Talata ta bada rahoton mutuwar 24 daga cikin sojojinta a zirin Gaza daya daga cikin munanan ranaku ga sojojinta tun bayan da ta kaddamar da yakin kawar da mayakan Hamas mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya gaya ma manema labarai cewa 21 daga cikin sojojin na shirin rushe wasu gine-gine biyu da nakiyoyi ne je Litini lokacin da wani dan bindiga ya harbo roka kan wata tankar yaki da ke kusa har dakiyoyin da ke cikin gine-ginen suka tashi wanda dan haka gine-ginen suka fada kan sojojin na Isra'ila kafafen yada labaran gwamnatin China sun ce an tabbatar da mutuwar mutane akalla 20 sanadiyar gocewar laka a kudu maso yammacin lardin Yunnan na China sashin sama na wani tudu mai tsawon gaske ya binne gidaje kimanin 18 bayan da ya fado inda ya tuttudo baraguzai da dama zuwa wani kauye da ke karamar hukumar Jinjiang da safiyar jiya Litini ana ganin kaddamar da wata babbar masujjada a ɗaya daga cikin wuraren ibada na India da aka fi takaddama a kansu na iya amfanar Prime Minister India Narendra Modi a daidai lokacin da yake kokarin samun wa'adi na uku to sai dai kuma abin tambaya a nan shine ko shin irin wannan kane-kanen da Prime Minister yake yi kan harkokin addinin Hindu bai yi hannun riga da manufofin India na keɓe harkokin addini daga sha'anin gwamnati ba Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Talata ya ce Amurka ta himmantu ga inganta hulɗarta a fadin nahiyar Afirka da kuma ganin kasashen Afirka na dada tasiri kan manyan al'amuran duniya.
Thomas Sauraro da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana. Sai kuma zuwa darenku da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi wanda yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana ku sake jin mu da shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni sai ma Mr. Chan da ya sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙasar a ƙarasa wani lafiya. Ma'assalam.